أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا أما أنذروا معرضون قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawar sa ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na ranar asabar wanda ya daidai da 8 ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya dace ma 8 ga watan 3 watan Mars miladiya ta 2025 mun ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani da idan ba manta ba ajiya mun gama suratul kausar da bayani ya gabata game da wannan sura cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkota dan yayi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wata kyauta shine kyautar tabki wanda yake na alkausar da babban tabki ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka kuma mun gani irin yanda falala ta wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa dukkan mutumin da yake da imani ya mutu to a gobar ranar tashin alkiyama idan yazo zai sha wannan ruwa daga cikin tabkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ruwa ne kuma idan ka sha shi ba kai ba ishirwa har abada to ba kai ba jin ishirwa Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu abinda muka ji a wannan sura a yau da taimakon Allah subhanahu wataala za mu ci gaba sura ta gaba ita ce suratul ma'un sura ce wadda take makkiya wanda an sabkota a jerin sabkar surori na alqur'ani mai girma ita ce sura ta 17 da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar an sabkar da ita bayan suratul takasur kafin kuma a sabkar da suratul kafirun wanda ita kuma ta zo ta yi mana bayani ne game da dukkan mutumin da ya kasance yana ƙaryata ranar sakamako ranar alkiyama za ta yi mana bayani wato game da wannan halin wannan mutum sannan kuma za ta yi mana bayani game da irin yanda ya kamata mutum ya zamanto yana daukan marayu yana kula da marayu kada a same ka wato kana cutar da marayi haka kuma game da abin da ya shahi miskini sura zata karantar da mu cewa miskini ma ya kamata ya zamanto ka kwadaitar da shi haka a gaba ta gaba zan mu gani sura zata karantar da mu cewa game da abin da ya shahi ibada babban ibada wanda take ita ce sallah to ya kamata mutum ya zamanto ya rike ta da kyau wanda daga ƙarshe kuma sura za ta karantar da mu wasu daga cikin halaye na wasu mutane wanda daidai da wani abu kayan aro abu wanda bai taka kara ya karya ba zaka gani suna wato hana shi wanda kuma wannan halaye ne ko mu ce wasu sufofi ne a cikin wannan sura za ta ambata mana wanda yake sufofi wanda suke na munafukai Allah subhanahu wataala ya kare mu wanda adadin ayoyinta aya 7 gare ta to sai mu ji abin da Allah subhanahu wataala yace muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon fasarta ta daidai da kuma fahimtar ta daidai da kuma aiki da ita to sai Allah yace
bismillahir rahmanir rahim ara'aytal ladhi yukazzibu biddin فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
الله سبحانه وتعالى يفعل دون سورة يكي تيوى أرأيت الذي يكذب بالدين يكي تنبين منزان الله صلى الله عليه وسلم الشين يا رسول الله كاسم ونم تمن ديكي كرية رانر الديني كو كتي رانر ساك مكو نا أم بجيت را الدين yawmul qiyama akinihi yace to fa zalika alladhi yad'u al-yatim wannan mutumin da yake ƙaryata ranar sakamako shine mutumin da yake ingije wato maraya shine mutumin da yake tauye ma maraya haƙƙi yace kuma wala yahuddu ala ta'amil miskin haka baya kwadaitarwa akan ciyar da miskinai baya kwadaitar da kanshi akan ya ciyar da miskini sai Allah yace fa wailul lil musallin bani da halaka ya tabbata ga wanda suke yin sallah wata irin sallah Allah yace alladhina hum an salatihim sahun wanda a cikin wannan sallar tasu game da wannan sallar tasu suke yin rabkanuwa wato bussu yin sallar su a lokacin da Allah subhanahu wataala yace ayida Allah yace alladhina hum yuraun sune wannan wanda suke sanya wato aikin suke sanya a cikin aikin su wato riya suke yin aiki dan wato wani ya gani Allah yace wa yamna'unal ma'un kuma wannan mutanen su ne suke hana wato kayan aro shine alma'un kananan kayayyaki wanda basu taka kara ya karya ba bayani zai zo akan su to Allah subhanahu wataala wannan shine tarjumar wannan sura Allah da ya fara mana yace ara'aytal ladhi yukazzibu biddin Allah ya kira ya Annabi sallallahu alaihi wasallam shin wai ko ka san wannan mutumin da yake ƙaryatawa da ranar sakamako ranar da Allah subhanahu wataala zai yi sakamako tsakankanin bayi ga baki daya ka san wannan mutumin a wata lafazi malamai suka ce nan ana tambayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bani labari ne ma ara'aytal ladhi yukazzibu biddin ka bani labari game da wannan mutumin da yake ƙaryata ranar sakamako shin ka san shi ko kuma baka san shi ba wanda ranar sakamako ita ce ranar tashin alkiyama an samu da yawa daga cikin mushrikai suke ƙaryata ranar tashin alkiyama cewa wai alkiyama ba za ta tashi ba har suke cewa a idza mitina wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun Allah yace musu kul innal awwaluna wal akhirun lamajmu'una ila yawmi miqati yawmi ma'lum suke cewa wai yanzu mu zo mu mutu mu zama rotora daddagagu mun koma ƙasa kuma duk da haka nan ya zamanto a inna lamab'usun za a ce za a tajar da mu kai aw aba'una al-awwalun ai wai iyayenmu wanda suka mutu can kakannin kakanninmu a ce su ma yanzu sai an tado mu da su gabaki daya Allah ya ce musu gayi musu da na farkon da na ƙarshen gabaki daya Allah subhanahu wataala zai tada ku a ranar tashin alkiyama wannan alkiyama tabbas ce shi yasa yana daga cikin rukunnan imani dole mutum sai ya yi imani da ranar tashin alkiyama dole imanin ka ba zai cika ba sai ka yi imani da ranar lahira Nabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi da Jibril ya karantar da shi wato rukunnan imani yace an tu'mina billah kai imani da Allah wa mala'ikatihi kai imani da mala'ikun Allah wa kutubihi kai imani da littattafan Allah wa rusulihi kai imani da manzannin Allah sai ya ce wal yawmil akhir kai imani da ranar lahira ranar lahira tabbas akwai ta Allah subhanahu wataala zai ma kowa da kowa sakamako a wannan ranar to shine kahurai suke musawa suke cewa ai ba zai zamanto ba an tada su takaka za a tada su bayan sun zama kasa sun zama daddagaggo malamai suka ce wai game da aiki shin farkon aiki yake da wahala ko kuma mi ko kuma sake shi kai ne misali walillahi almasalul a'la ka tashi ka kera wani abu ka kera wata na'ura ka kera wani wato inji misali sai zamanto wannan injin naka ya lalace to kerawa ta yi wahala ko kuma gyaran nashi zai yi wahala kaga kerawa ta farko ta yi wahala yanzu misali bature da kera mota ko kuma moto ga moto nan yana tayya sai buji ya lalace to yanzu a zo a gyara buji ne wahala ko kuma a da ya kirkiro shi babu shi shine wahala kaga wancan shine wahala to Allah da ya kirkiro al'umma gabaki daya ya kirkiro talikai tun gabanin babu kowa har ya zamanto ga munan to tada mu ne zai yi wahala ko kuma mi ne wanda alkiyama Allah subhanahu wataala sai ya tada kowa tun daga mutanen harkuwa da zuwa na ƙarshe Allah subhanahu wataala sai ya tada kowa da wannan kuma tabbas ne abu ne wanda yake tabbasi kuma wajibi ne mutum mummuni ya zamanto yayi imani da shi shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake ce mishi ka bani labari shin wai ko ka san wannan mutumin da yake ƙaryata ranar sakamako wanda ita ce ranar alkiyama to sai Allah yake fa zalika alladhi yad'u al-yatim wannan mutumin shine yake indije maraya shine yake tauye haƙin marayu shine yake zamantawa duk wani haƙi na maraya wato bayya ba shi yana cutar da shi bayya kyautata mishi bayya ciyar da shi wanda wannan hali ne wanda yake hali mummuna wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da al'umma game da abin da ya shafi rukun yaro wanda yake marayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yake cewa ana wa kafilul yatim ka hatayni yawmal qiyama yake cewa ni da mutumin da yake rukun maraya zamu tashi alkiyama kamar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nuni da ya tsotsuri shi wato darajar da mutum zai samu idan yana rike maraya maraya ba a cutar da shi idan aka bar maka marayi abin da yake kanka shine ka dauki dawainiyar shi ka kula da shi ka kula mishi da dukiyar da aka bar mishi dukiyar wannan tashi ce ba ta kawo ba zakka zamanto ka gama ta da dukiyarka kuma ka ringa hana mishi haƙƙi Allah subhanahu wataala ya ce babu laihi ga mutumin da yake talaka a wajen shi akwai maraya ya zamanto ya ci dukiyar da mine bil ma'ruf ya zamanto da kyautatawa Allah ta yi wabtalul yatama hatta idza balagha an-nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf Allah subhanahu wa ta'ala yace marayin da aka bar muku ku zamanto kun kulan musu da dukiyarsu har eh sun girma fa in anastum minhum rushdan idan kuka gani cewa fa hankali ya fara zoma wannan marayi hankali ya zo mishi to fadfa'u ilaihim amwalahum Allah sai ya ce to ku ba su dukiyar nan tasu amma hankali bai zo mishi ba baka ba shi ba wannan dukiyar ya je bannata ta a banza baka ce ba a dukiyar wanda wannan matsala ana yawan samun ta irin wannan lokaci da saka gani mutum an bar mishi marayu ga dukiyar shi daga an dan rigima ta tashi sai ya tattaro dukiyar ya je ya bashi shi kuma yaron bai da hankali yana cikin wauta sai ya zamanto ya je ya bannatar da wannan dukiya ya zamanto yau ya dawo kuma bashi da komi da yawa daga cikin mutane zaka ga wanda wasu da Allah ya wadata mahaifansu bayan rasuwar mahaifan nasu zaka ga sun zo sun yi me ake ce mishi sun yi almubazziranci da wannan dukiya dukiyar allalata ta wanda da zasu kula ko kuma a samu wasu rike musu wannan dukiye suna iya su zamanto su ma sun amfanar da kansu har su amfanar da al'umma a bayan su amma dai dalilan an ba su sai ka ce ai maraye ne ba za a takura mishi ba a wannan takurawa dole ka takura mishi ta yi shiryu dole ka takura mishi ne ya zamanto ka dora shi kan turba ta addinin musulunci wannan bai daga cikin wato hani da shari'a ta yi cewa kamar ka in tauye mishi haƙƙin shi ne a bari ma wannan shine kyautata mishin da kake yi lada zaka samu akan wannan maraye ne yayi laihi baka ce ba a bazan buge shi ba a yayi laihi kwandarashi daidai laihin shi daidai hukuncin da zaka mishi wannan rishin bugan nan da zakka mishi wanda zakka ladabtar da shi ya zamanto wato ya biyo hanya ta addinin musulunci to wannan shine tozarci da ka mishi baka sa shi ba hanya yanzu da ka bar shi ya zamanto ya bi liga an tai an ya koma dan kwaya riba aka ci ko kuma asara akai to kaga asara akai to amma da zakka kula da shi ka sa shi makaranta ka ringa kula da shi ka ringa kulan mishi da dukiya Allah yace idan kai mawadaci ne wato ya zamanto kada ka taba dukiyar shi ma idan kuma kai fakiri ne kana iya ka dauki dukiyar ka yi amfani da ita amma bil ma'ruf da kyautatawa misali kai bakka da kana da marayi yana da dukiya ba laifi wasu abubuwa wanda zai zamanto na dawainiyar ku ce gabaki ɗayan ku da kai da marayin ya zamanto an yi amfani da wannan amma ba ta yanda za a tozartar mishi kuma da dukiya ba kuma ya zamanto yana da dukiya mai yawa manzala sallallahu alaihi wasallam yace ba zakka barta ba sadaka zakata zamanto ta cinye ta dukiyar maraya ce tana nan miliyan kaza ba zakka ce ba a kawa an barta a cikin kont kawai ta maraya ce sai ya girma a bashi a wannan duk shekara in ta zo in ta kai nisabin zakka ya mudda mata zakka to dole kana iya ka zo ka kirkira wata sana'a wanda zakka zo ka yi abu a rubuce cewa dukiya kaza na dauka ta wani maraya a kira wani ya zo ya rubuta kamar bashi ne ka dauka ko kuma in juya mishi ne zakai gashi nan bayan lokaci zuwa lokaci ina lissafawa an samu ribar kaza na hudda abin da yake dawainiya ta ci kuma shi ma mai dukiyar mai asalin dukiyar na hudda mishi kaza an sa mishi cikin dukiyar shi to amma idan ka barta sai zakka ta zamanto ta cinye dukiyar kai kuma abin da ake so ka kula mishi da dukiya in bata karu ba kada ya zamanto ta ragu ta hanyar wato abin da ya shafi zakka ta cinye ko kuma wani abu makamancin haka to shi maraya kyautata mishi aiki zala sallallahu alaihi wasallam yace ka ringa shafa kan maraya na tausaya mishi misali azumi ya zo sallah za ta zo wasu marayin bussu da kayan sallah wasu marayin abin da za su ci marar sallah bussu da to ka ringa bibiyar irin wannan wurare ina ke da kwai marayu wanda da mahaifinsu yake zauwa ya damka musu yanzu bussu da mahaifi mahaifinsu ya rasu mahaifiyarsu ita ce take yar dubaru-dubaru na abin da zai zamanto sun ci ka je ka daddumka musu wannan kayan sallah baka san ba irin farin cikin da zakka sa musu dalilin wannan Allah subhanahu wataala kai ma zai zamanto ya yassara maka al'amuranka na yau da gobe Allah subhanahu wataala ba zai barka ba haka nan matukar kana kula da wa kana kula da abin da ya shafi marayu to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya ce mishi fazalika alladhi yad'u al-yatim wannan wanda kaga yana ƙaryata ranar sakamako daman bai yarda ba da ranar lahira kuma abu na biyu shine yake zamantowa yana ingije wanda yake maraya yana cutar da maraya yana tauye mishi haƙƙin shi bayya ciyar da shi bayya kyautata mishi Allah sai ya ce kuma wala yahuddu ala ta'amil miskin haka wannan mutumin dai wanda ne yake ƙaryata ranar sakamako ranar lahira wala yahuddu ala ta'amil miskin bayya kwadaitarwa akan mi akan a ciyar da miskinai a ciyar da wanda bussu bada shi bai ciyar ba kuma bayya kwadaitar da wasu wanda suke da su je su ciyar da miskinai saboda misali kai ne bakka da amma ka san wani da wani da wani miskini bayyana kuma kana da alaka da wani wanda zai iya zuwa ya taimaka musu to ka gani ka tashi ka je ka kwadaitar da wani ka ce wani a unguwa kaza wa akwai wani da wani da wani wallahi bussu da miskinai ne fakirai ne bussu da abincin da za su ci ya zamanto ka kwadaitar da wannan ya je ya taimaka musu abin da za su ci to kaga wannan abu ne wanda yake da alkhairi abu ne wanda shari'ar musulunci ta zamanto ta zo ta karantar da mu ringa jin tausayin junanmu wanda bai da ka bashi ka ringa duba halin masallata misali an zo masallaci sallah yawwa ne yana nan yawwa ne yana nan yawwa ne yana nan mafi yawa magabata suna gane wanda bai da daga masallaci ana tare da kai a sahu guda kullum muna tare zan iya gane yau kana cikin wani yanayi gobe kana cikin wani yanayi akwai wanda zaka gani shi duk cikin yanayin da ya shiga ya kame amma duk da kamewa kai ka san wani bayyana kawai kamewa ce ka san bashi da to irin wannan ka je ka ringa taimaka musu ka je ka ringa taimaka musu wata rana wata kissa da ake bada ta wani bawan Allah yana cikin barci yayi mahulki an ce mishi ya je gari kaza ya je ya taimaka ma wasu miskinai wani miskini ne wanda yake ladani ne na masallaci amma hulki ya gani wannan kawai yana tashi yace kai barin tashin tai garin gari ne tahiya mai nisa ya tashi ya dauki mota ya shake ta da abinci ya dora mata aka yi stock din abinci mai kyau ya tahi ya ga mutumin a mawarki an gani mashi yana masallaci kaza kuma ladani ne na masallacin yana zawwa garin yace a gada mishi masallaci kaza Allah ya sa aka samu ya aka gwada mishi ya tahi kuma ya iske wannan ladani malamai suka ce wannan kisa ta faru ne a kasar Saudiya kuma cikin azumi ya zamanto da ya tahi ya iske ladani ladani ne amma bai da komi sai ya ce mishi bako ne yayi wajen ka yace waje na yace madalla bismillah yazo ya sabke shi aka zo an yi sallah yace mu je gida a sharuwa shi kuma bai aje ba komi a gidan sai ruwa yace iske matar shi yace mun yi bako yace me zamu bashi aka ce ba yace ka roko ruwa a bashi ya dauko ruwa aka bashi aka zamna aka yi hira lokacin sallar isha yayi aka tayi masallaci aka yi sallah yace mishi shi bako ne yazo daga gari kaza ya gayi mishi kissar gashi kaza 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 ya zo ne ya kawo mishi wani taimako mota cike da abinci ga kuma kudi aka bashi ladanin nan ma dake mai kamewa ne shi ma ana salamcewa daga sallah yace jama'a ku dakata ga wani ya kawo mana ganima ya kawo mana rabo ba shi bai kinkime yayi irin na irin nan yayi ba baki rai yace to samo ta daga cikin gida ma in sarke ka a zuwa yayyazo aka kira jama'a aka bi sahu sahu aka rabe jama'a shi ma ya dauki daidai ka san da jama'a suka samu to ka gani wannan shi ya an zo an taimaka mishi kuma shi bai tsaya ba wannan taimakon a karan kanshi ya kwadaitar a taimaka ma wasu wanda basu da saboda ya san halin kowa da yake ciki ya san wane yana da wane bai da in shi bai da ya san wane ma bayyana kuma anan malamai suke cewa duk lokacin da Allah ya kai ka wani matsayi Allah ya maka ni'ima kada ka gani cewa fa kai da dubarar kace ko kuma wani abu a ka gode ma Allah ka duba wani wanda kai ka yi shi la'alla in ka duba zaka ga wannan waya kai ya akai Allah ya zabe ka bi ya baka kuma wancan ya yi ka hankali ya yi ka gane karatu kuma Allah bai bashi ba to kaga falalar ubangiji subhanahu wataala to sai ka gode ma Allah akan wannan ni'ima da ya maka kuma kai ma ka je ka taimaka ma wani wanda bayyada wannan shi zai ƙara taimakawa akan dawwamar wannan ni'ima da ubangiji subhanahu wataala ya baka kina shi yasa yana da kyau mutum ya ringa kwadaitarwa akan a ciyar da miskinai a ciyar da wanda bussuda ya ringa kwadaitarwa akan shi karan kanshi ya je ya ringa ciyar da dukkan mutumin da ya zamanto ba shi da Allah subhanahu wataala ya dace da mu sai Allah ya ce fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun wailun Allah ya ce bone da halaka ya tabbata lil musallin ga masu sallah amma ba tsaya bane kada ka je an ce bone ya tabbata ga masu sallah ka fasa sallah kamar yadda wani sha'iri wani mawaki wanda a jahiliya ya shahara da yi ma giya waka wasu malamai suka ce dan giya ne wasu suka ce a ya shahara ne da yi ma giya waka ya zamanto yana waka yake cewa a qur'ani baka ji ba an ce fawailul lil sharibin al khamr yace amma ka ji an ce fawailul lil musallin an ce bane ya tabbata ga halaka ga masu sallah amma baka ji ba an ce masu shan giya to ba masu sallah ba saurara kai sai Allah ya ce maka alladhina hum an salatihim sahun wanda game da wannan sallar tasu sun kasance wato suna rabkana da ita suna rabkana su ki yin wannan sallar Abdullahi dan Abbas yake cewa nan sune wanda suke yin sallah a bayyane amma a asirce suke yin sallah misali an yi bayyane a zo a yi sallah da jama'a amma lokacin da yake shi kadai misali ba zai yi ba sallah ko kuma irin siffofi na munafukai wanda ba su yin sallah tare da jama'a to shine Allah ya ce bane da halaka idan aka ce kalma ta wail malamai suka ce idan aka ce wail ana nihin kalma ce ta halaka da azaba ta tabbata wasu kuma malamai suka ce a'a wailun wani kwari ne a cikin wutar jahannama mai tsananin zayi mai tsananin azaba ake kiran shi da wailun ala kulli hal dai azaba ce Allah yake nihi cewa ta tabbata ga irin wa'annan mutanen wanda a cikin sallar su suke ba a cikin sallah ba suke yin rabkanuwa game da abin da ya shafi sallar su kenan ba su yin ta a lokaci kai ne lokacin sallah yayi sai ka zamna ka ki. Yanzu misali da asar kana zamne kana kwance Ramadan yunwa wai sai can urara ta kusa faduwa sai ka tashi ka bubbuga ta. Ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Manzo Allah sai da ya faɗi so uku yace wannan ita ce sallan munafiki, wannan ita ce sallan munafiki, wannan ita ce sallan munafiki. Manzo Allah yake cewa yajlis hatta yarqabu shams, zai zamna gashi lokacin sallah yayi ya ki tashi ya je yayi sallah yana kirdada na abin da ya shahi rana. Hatta idza kanat baina karnai shaytan, har sai lokacin da rana ta je gab da faduwa, daidai lokacin da shaidan yake zawa ya tsaya ta fada daidai kahon shi, masu ma bautar shaidan a lokacin suke mishi sujada qama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutumin sai ya tashi fa naqara arba'an la yazkurullaha illa qalila, sai zamantu yayi kurci kotan kurciya so hudu, kaga ba kiraye ta ma sallah. Manzo Allah ta yayi kotan kurciya so hudu kau ya bubbuga la yazkuruna Allah illa qalila, baya ambatan Allah subhanahu wa ta'ala sai kadan, sai kadan yake samu ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan siffa ce ta munafiki, siffa ce ta munafiki. Manzo Allah sallallahu alaihi subhanahu wa ta'ala yana gani mana innal munafiquna innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Su munafikai suna ganin suna ma Allah wayo ne, suna yaudara, to amma Allah yake maye musu da yanda suka zo. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa idza qamu ila salati, idan sun tashi zuwa ga abin da ya shafi sallah qamu kusala, sai su tashi suna masu kasala, suna masu kasala. Yura'una an-nasa, suna yin aikin riya, suna gwada ma mutane aikin nasu. Wa la yazkuruna Allah illa qalila, bisa ambatan Allah subhanahu wata'ala sai dan kadan. Shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani game da abin da ya shafi sallah asuba da sallar isha'i, yace wannan salloli ne wanda suke da yauni game da abin da ya shafi mutane munafikai. Dukkan mutumin da ya rike wannan salloli yake yin su, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan zai samu bara'a daga abin da ya shafi munafiki. Amma idan ya zama to baka tashi kana yi, to wannan kuma akwai alamun munafiki a tattare da kai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana a cikin sallah yake cewa in ba dan mata da yara ba, da ya sa wani ya wakilce shi ya jagoranci sallah asuba, shi kuma ya tashi da itace da wuta a ji a kona gidajen da mutanen da basu to ba sallah. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsorata, yana abin da ya shafi sallah abu ne wanda ya kamata mutun ya bashi kaimi a koda yaushe, ya zama to ita ce awwalan, saboda a rayuwar mu babu abin da ya rage mana kamar sallah. A ibadun gabaki ɗaya da muke yi babu abin da ya rage mana kamar sallah. Misali Ramadan daga an yi daga wannan shekara sai yaushe, sai shekara mai zawa inda rai, amma ita sallah fa kullun ita ce aikin kawai yaumiyan kullun sahi da yamma sai kayi ta. Kinan dole mutun ya tsaya kula da wannan sallar tashi. Nan ɗaya daga cikin magabata da ya karanta wannan ayi yace alhamdulillah, yace yana yabo da alda jinjina ga Allah subhanahu wataala wanda yace game da abin da ya shafi munafukai, yace alladhina hum an salatihim sahun, yace wannan sune wanda game da sallar su suke rabkanwa. Allah bai ce ba alladhina hum fi salatihim sahun, bai ce ba wanda a cikin sallar su suke rabkanwa ba, san ba ko an gane bambanci. Allah bai ce ba an ce wanda game da sallar su suke rabkanwa, yanzu idan nace wani a game da sallar shi yana rabkanwa da wani a cikin sallar shi yana rabkanwa, magana guda ce ko kuma ta sha bambam? Ta sha bambam. Saboda idan aka ce game da sallah, wannan tun kafin ka shiga sallar ne kake rabkanwa. Shi ne malamai suka ce ne mutum ya kiyinta a lokaci, ga lokacin ta na farko ka jinkirta, sai lokaci na biyu ko kuma yi ta kusa huta ma tukun ka tashi karama, ko kuma yi lokacin ta ma ya huta. To idan ka ce fi salatihi, a cikin sallar su ne suke rabkanwa, to wannan kuma ta shafi kowa da kowa. Saboda daga liman yayi sahau, saharu rabkanwa ce ko ba rabkanwa ba? Rabkanwa ce. Kenan kaga za a ce to fa wailul lil musallina alladhina hum an salatihim sahun, shine ɗaya daga cikin magabata ya ce ya gode ma Allah da Allah bai ce ba fi salati, da fi salati ma aka ce kenan da kowa yana ciki, to Allah subhanahu wataala ya kare mu. To shine Allah subhanahu wataala sai ya ce alladhina hum yura'un, wa'annan sune masu yin aikin riya suke nuna ma mutane ga aikin su sallar idan sun zo sai su ringa nuna ma mutane wacce su cewa su suna sallah yazo masallaci so yake a ganshi yazo so yake kowa ya ganshi yazo daga an yi da sallah sai ya gari assalamu alaikum abu muna nan wa kullun mu ne a tsawon gaba a haka ne an koma daga an yi masallaci sai yayi kowa ya ganshi ko kuma a yazo sallah yake yin ta yanda wani ya gani cewa ya iya sallah yazo da ya kabbara Allahu akbar yana rike murya yana ruku'i yana sujada yana dagowa yana kaza duka dammi ne dan wani ya gani to wannan abu ne wanda yake da hadari da jiya ma mun yi bayani karami game da abin da ya shahi wato riya shine ka gwada ma wani aikin ka aikin ibada Allah kake ma shi kake so ya baka lada to tsarkake shi wannan ibada da kake yi da Allah subhanahu wataala kake nufata ka nema Allah ya baka lada kada ka nuna ma wani idan wani ma ya gani kai matukar kaucewa magabata an samu aikin da suke yi mutanen nagari mutanen kirki wani zai tashi cikin dare zai yi qiyamul layl matar shi ma bata san ba ya tashi matar shi ma bata san ba ya tashi dan yayi qiyamul layl saboda mi yana koyi ibada ce kaga ibadar ka waye ya kamata a ce ba ya san kada ibada matarka da take gida to shi sai ya bari lokacin barci ya dauke ta sai ya tashi ya ringa sallah to amma yanzu kaga sakanin mutane wani so yake shi idan yana yi kowa ya san yana yi sannan kuma irin wannan lokaci muna cikin watan Ramadan game da abin da ya shahi masallatayya lokacin da ake asham ko kuma qiyamul layl ya zamanto mutane su ringa rage bolum in mikro din su kada ya zamanto an kure bolum ku kuce masallacin ku hakkarihi da sai ma an fara qiyamul layl ji an ce mu hakkarihi hudu muka kai muna sallah ce tun karhe ɗaya muka fara hakkarihi hudu baka ji mu ba daga ko ina ko kuma wani ya zo ya ce a akarama kallah jiya kana ji ka kana a mu haka ne ai muka fara tilawa gardi ne karshen tilawa ne a wannan duka rage bolin bakin didi iya wanda zasu ji iya masallacin wannan ya wadatar saboda mine a gida da kabbar wasu akwai wanda bai da lahiya bai samu ya fito yana so ya huta yana so ya kwanta to wannan karatun yana iya cutar da shi kai kana neman lada kuma ka cutar da wani shi kuma addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana la darara wala dirara babu cuta babu cutarwa kada ka je garin neman lada ka cutar da wani a addinin musulunci ya hada wannan kada ka je garin ka gyara ma kanka kuma kai ka cutar da wani to addinin musulunci ya hana wannan idan dukkan wani abu wanda zai kare maka ibadarka daga abin da ya shahi aikata riya aikata yi dan wani ko kuma wani ya gani ya yabe ka kake so daman ya yabe ka ka ji dadi idan wani ka aikata aikin kirki misali wani yazo ya yabe ka wani ka taimakawa da kai kaza yi matukar kokari zaka gani dan adam yana son wannan zaka gani wani ka ji dadi ma a zuciyarka to yi kokari wannan dadin ka katse shi ma ya zaman to ka nema Allah ya karba maka kada tunda shedani yana iya shigo maka daga wannan jin dadin ya ce maka a tunda fa ana yabo haka ne to bari mu ringa yin kawai irin wannan to sai a wayi gari ka zo abinda kake yi in masallaci ne ka zo kake gyarawa in masallaci ne kake kawo tafi ko tabarma sai wata rana ka kawo ka koma gehe kana jira mi kake jira a zo a yabe ka agar maka Allah ka kara kawowa Allah saka da alkhairi kaza sai ka ji shiru ba a kawa ba a zo ba ka yabe ka kace a to bar su na gani sun lalacewa zai sake kawa to ka gani aikin ka ya lalace ba kai ba aiki dan wa dan Allah shi idan kai aiki dan Allah baka bukatar muqabil baka bukatar godiya daga wajen wani kawai so kake Allah da kai dan shi ya karba magabata haka suka kasance kai magabata wasu ibadun da suke yi an samu daya kissa Muhammad bin Munkhadir daya daga cikin magabata wata rana a garin su aka yi fari aka je aka yi ta'addar roƙon ruwa aka yi ta'adda Allah da ya bar ruwa wannan bawan Allah wata rana da dare sai ya tashi ya tayi masallaci daidai asuba ta kusa sai ya daga hannu ya ce ya Allah ga mutanen Madina nan sun roƙi ruwa Allah baka musu ba ya Allah ina rantsuwa da kai wallahi ke ga musu ruwa kaga kalma ce wanda take da hadari in a haka kawai ka zo ka ce ma Allah sai kai kaza ya rantsi ya ce wallahi Allah ya kawo musu ruwa ɗaya daga cikin magabata yana ganin shi ya ji yayi wannan magana ya ce gari babu alama hadari kai ta yi asuba ma cikin ruwa suka yi da Allah ya karba addashi aka zuba ruwa aka zuba ruwa da yaga haka bayan asuba he yake biyowa bayan shi yaga wannan wane ne ya ganshi ya ganshi yaga inda yake shiga ya shiga ya koma sai da gari ya waye ya zo sai same shi ya huto ashe gyaran takalmi ma yake dan shushana ne yazo yace wani assalamu alaikum wa alaikum salam yace ni ne mutumin kawai najiya yace najiya lahiya ban gane ba mutumin na najiya ce jiya ai kaza 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 ka je karan tsira Allah ce Allah ya yi ruwa kuma ya karba da yace haka nan ran shi ya baci ya tashi ya shiga gida ya riki hutar waye da wannan yadda yake shi daga nan ya tattara kayan shi ya bar garin kaga bayan Allah na gari shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake gayi mana a cikin hadisi rubba asha asa azba yace da yawa zaka samu wani mutum yayi kura yayi furtutu kai idan ka ganshi a kofar gidanka ma zaka ringa shiga kana hutawa ka ringa cewa wannan kai a dan gusa wancan a kora shi da kofar gida amma dai lau aqsama allahi la abarahu da zai yi rantsuwa da Allah yace Allah sai yayi kaza wallahi da Allah sai ya cika mishi wannan auren zuwa dai da Allah sai ya karba mishi take yake ya cika mishi wannan abu to wannan daga cikin bayin Allah mahallin shahidi dai da ya ga ji labari shi wannan bawan Allah cewa wani ya gan shi ya san abin da yayi garin ya bari kwata kwata saboda dan waye wannan abu dan Allah Allah yake neman sakayya yana tsoro kare zamanto a zo a rudar da shi dan adam ya zamanto garin an yabe shi ware kowa ya ringa kai yanzu in zamanin mu ne ba shikenan ba ya zo ya aje kujera kowa gida ya ce shine mai rabanta malam mai ruwan masha Allah ya fara rabo kawai ku zo ana sha wa kanka ana kaza ana kaza to wannan ba ajin din kana da irin wannan kai kanka na warko wani baka sani ba kana da kuma lokacin da ka sani zaka ringa koyewa kada wani ya gani saboda abu ne wanda baiwa ce tsakankanin ka da Ubangiji to amma wani yazo ya ce ma shi yana warkar da wanda bai gani wanda bai yanzu ka gansa a television a rozin su sai ko duka burjik kowa ya zama malamin Islamic chemist kowa ba da waraka yake wani abu wanda Annabi Isa Allah ya ba ma zaka ga wani yazo ya ce shi ma yanzu yana yi ka gani yana yi shi kuma wannan ka bi shi karshe zaka take kan tsubbace tsubbace ne yake karshe nan zaka take kawo aiki ne da ruhannai da shedanu ga mutum wai ya zo ya ce ma burgu ne wai tashi da ikon Allah ana kwakwalluwar mutane ana kautar da ita dukkan mutumin da yake da irin wa'annan ayyuka wanda Allah subhanahu wataala ya bashi irin wannan baiwa na farko zaka ganshi ba mai san duniya abu na farko bai ya san duniya yana gudun duniya yanzu siffar da manzo Allah ya ba mu ta wannan cewa in ka ganshi a kofar gidanka ma mi zaka mishi zaka kore shi saboda gani zaka yi baka yarda bare shi gashi nan da tufa shi sai a hankali amma matsayin shi a wajen Ubangiji subhanahu wataala ba karami bane ba to aikin ka kada ka nuna ma wani aiki kawai yi kokari daga kai sai Allah daga kai sai Allah Allah kadai ya san aikin ka ibadar da kake yi shi kake ma shi kake so ya karba yaban mai yabo kada ya sa ya zamanto ka ji dadi ko kuma ka kara akan aikin da kake haka kushewa mai kushewa kada ta hana ka yin aiki in dai akan gaskiya kake in dai kana yin aiki dan Allah mai yabo yayi yaban shi mai kushewa yayi ya kushewar shi kada ya zamanto ya kawo maka kasa a gwiwa kai dai ka san ka nuface shi da Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa yamna'unal ma'un sune kuma masu hana wato kayayyakin kayan aro alma'un nan malamai suka ce wasu daga malamai suka ce a ana nihin zakka wato su suke har na dukiyar su alma'un kuma malamai suka ce shine kayan aro irin na yau da gobe misali makwabci da makwabci yana so zai wani aiki wani da Allah a ramuni wani dan gatari irin wannan dai ana kiran su da alma'un a ramuni wata al'allura a ramuni wuka wacce ta makwabciyar ta ba ni dan gishiri dan kadan ba ni kaza to wannan duka sune alma'un kinan kololuwar shi malamai suke cewa shine dukiya kinan duk wani abu wanda na yau da gobe ne dan uwanka musulmi yana bukata shi bai dacewa matukar kana da kyautar zantan cewa idan ka bashi ba ya tozartan ma da wannan abin naka ba kai ne ka ara mishi magini ko ka ara mishi gatari ko ka ara mishi hantarya ko tire ko wani abu ka san zai je ya amfani ne kawai ya medo maka aro ne ka bashi to bayyana ga cikin suffa ta mummunai ya zamanto suna hana irin wannan abubuwa zalla sallallahu alaihi wasallama Allah nan ya ambata mana dukkan wannan irin suffofi ne wanda suke na wato abin da ya shafi mu na abokai kaga hatta da alma'un shine kayayyaki na gida mata ulbai kayayyaki kadana na gida wanda dai ana iya aramawa ne ya medo ko kuma wani abu wanda bai taka kara ya karya ba ka ba ma mutum to zai zamanto sun hana mushi idan kaga wannan karshe ya kai marowaci ne kuma siffa ce daga cikin siffa mummuna ta abin da ya shafi mu na abokai Allah subhanahu wataala ya kare mu to a gurguje wannan sura mun gani irin yanda ta karantar da mu tun daga mutanen da suke sufofin mu na hukai ne da kafirai su ne suke karyata ranar alkiyama bancinta suna cutar da marayi suna sukin kwadaitarwa akan a ciyar da miskini haka idan sun tashi sallah zaka gani sallar da suke yi sai sun kirdadi lokacin sallar ya ku sauta ta kun su je su bubbuga zalla sallallahu alaihi wasallam yace wannan ita ce sallah ta munafiki kuma idan sun aikata aiki so suke da mun mutane su gani a yabe su kai daidai da ababe na gida kanana Allah subhanahu wataala yace suna hana aransu ina wannan siffofi ne wanda bai dace ba a samu mutum musulmi wanda ya imani da Allah subhanahu wataala da gobara na tashi alkiyama ya zamanto yana da yana dauke da ɗaya daga cikin wannan siffofi Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah subhanahu wataala ya datar da mu to sai Allah ya ce
بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيده في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول
نعم وانا سروري مدابيو مالما يسكتي kusan suna da alaka da juna wanda duka surori ne wanda Allah subhanahu wataala yake bayyana irin ni'ima da yayi ma wato Quraishawa yayi ma Quraishawa mutanen Makka suratul fil da suratul quraish da ganin daga ƙasa muka kamo karatun shi yasa nace malam ya karanto zan mu dan dauki wani abu a can tukunye mu gama da wannan sura kafin iyayen da lokaci da ya bamu inda naga lokaci ya je suratul quraish sura ce wadda a jerin sabkar surori na alqur'ani sura ce ta 29 wanda Allah subhanahu wataala ya sabkar da ita bayan suratul tin kafin kuma a sabkar da suratul qari'a bayanin da ta zo mana da shi shine bayani game da ni'ima da ubangiji subhanahu wataala yayi ma quraishawa mutanen makka malamai suka ce yana daga cikin falalar da Allah subhanahu wataala yayi ma wato Quraishawa shine a kafa alqur'ani wato baka gani ba wata sura da aka ambaci wata kabila da ita aka ce sura ce ta Hausawa misali ko sura ce ta Zabarmawa ko sura ce ta wasu kabila da ba a'a sai suratu Quraish sura Quraishawa suwaye Quraishawa suwaye Quraishawa ba mun waye ba mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala sai da ya tace a cikin tatattu ya tace ya huddo shi kaga tun daga abin da ya shafi annabi Ibrahim aka zo wa ne Isma'il daga Isma'il aka dauki wane Adnan daga Adnan aka zo aka dauki kabila ta Quraish daga Quraishawa ma aka koma can bangaren Banu Abdul Muttalib daga cikin su kuma sai aka dauki fiyayye shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga shi zababban zabi haka Allah ya zabo shi shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi gaba da bayan shi bai da barshe faranta na da Allah ya turo shi gaba da baya bai da balshi zuga baki ɗayan mu nan misali wani yarantarka ma kai balshi dai ka tashi ka zama wani mutumin kirki la sai ma yanzu la zamanin rezo sosai ya hudu wani hoton ka na can yarinta lokacin baka da rushidi baka da hankali a riga gashi nan lokacin kana chaburas a hudu hoton ka kaka nan to ka gani ko amma dai ka ce afallahu amma salafa ai an tuwa an sake to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah siri ya taci tukun ya hudu shi to sai kuma nan ya kawo mana suratul quraish suratul quraish da suratul fil can suratul fil zan mu zo mu ga sababin ta ita ba sababin sabkarta ko kuma bayan kissar da ta zo mana da ita shine kissa ta giwa ta Abrahata da an samu wani daga cikin sarkin Yaman ana ce mishi Abrahata ganin yanda Quraishawa a Larabawa suke da kima suke da daraja kusan su suke kula da wato abin da ya shahi Baitul Haram suke kula da Makka da Harami sai yake gogayya da su yace yanzu shi so yake daular shi kasar shi ya zamanto an santa mulkin shi ya zamanto yahi wannan na Quraishawa yace to shi ma yanzu zai gina Ka'aba shi zai gina Ka'aba shi yanda mutane za su ringa zawwa nan a bar wajen Quraishawa a bar Ka'aba ta Makka a bar tahiyya ta to Abrahata ya tashi ya gina Ka'aba malamai suka ce gini yayi gini yanda in ka daga kai kana kallon ta hula kai ta wadi na musamman yayi sai da ya ida sai aka samu wani daga cikin mutanen Makka Quraishawa a can Yaman sai je ya bi Ka'abar tashi da kashi duka ya shahita da kashi da baki daya aka waye gari aka gayi ma sarki gashi hoyen da yanayi ya faru ya ji takaici ya yi gushi a wata ruwaya ya zo duk da banna tunanin da ingancin ta cewa da suka zo suka kona ta amma mafi yawa ta kashin nan ta bayyana ya ji gushi ya ce to tunda haka ne bari zai tashi ya tada runduna ya je ya rushe Ka'aba ya ce zai tada rundunar da zai je su rushe Ka'aba haka kuwa ya tada runduna a ciki ya gama da giwaye wata ruwaya ta zo cewa giwa 8 wata ruwaya cewa giwa 12 manya-manyan giwaye wanda wannan giwayen waya yake nihi da su idan an zo za a daddarme Ka'aba kawo daga an tunzura giwa daga ta zabura kawo shi kenan an zube Ka'aba haka suka zo suke tahiya tun daga Yaman suka zo suke tahiya duk inda suka zo hucewa in ka nema ka hana su ma ya yi karkararsu ko su shaƙe ka su ce kai zaka gwada musu hanya sai da suka zo gak da shiga Makka ko wani waje Mughammis suka sauka anan da suka zo suka isko raƙumma na Makka na mutane suka kwashi daga ciki akwai raƙumma 200 na Abdul Muttalib suka kwaci suka tura dan aiki suka ce to su haga su nan ba yaki ba suka zo Makka zawwa suka yi su roshe Ka'aba in kuma ƴan Makka suka shiga su ma za su gama da su su yake su anan autar waya ya tura ya ce a kirawo mishi manya-manyan su aka kirawo su Abdul Muttalib suka zo Abdul Muttalib ya zo ya ce mishi ni yanzu abin da nake so maganar da za a yi maganar raƙumma na 200 za a yi ya ce a mu zawwa muka yi mu roshe Ka'aba ya ce wannan Ka'aba barta da mai ita mai ita zai kula da ita mai ita zai kare ta to sai ya ce amma dai maganar raƙumma na wannan ni shi ne da ka bani raƙumma na daga nan kaga ina tattara raƙumma na kawai sai kun ida yayin da kuka ida tukun zan zo in ji labari ya ce to raƙumma ka shi kenan aka bashi raƙumman shi to wannan kissa kenan game da abin da ya shafi suratul fil a takaice dai suratul fil da suratul quraish wasu malamai sun kusan gama su ma amma sura ce kowace daban-daban duka dai tana nuna ni'ima da Allah ya ma Quraishawa kaga nan ni'ima da ya musu ta farko a suratul fil da ya Allah ya kare kamar yadda zan mu zo mu gani bayanin ta ya kare wato ɗakin shi ya zamanto an hallaka wannan wanda suka zo za su roshe ɗakin shi kenan kaga wannan ni'ima ce kisa ƙarshen suratul fil Allah subhanahu wataala wato yake cewa faja'alahum ka'asfin ma'kul sai Allah subhanahu wataala ya sanya wato wannan rundunar gabaki daya ya maida su karmani abun tattakewa gabaki daya to nan sai ya fara mana da li'ila fi quraish Allah ya ce har haduwar Quraishawa ko gamuwar Quraishawa nan malamai suka ce dalilin can lamun nan ta ta'lil ce can Allah ya musu ni'ima kuma nan ma wata ni'ima ce da Allah ya ƙara musu shine yace li ilafi Quraish wannan haduwar Quraishawa da suka yi a garin Makka gari wanda yake mai alhurma sannan Allah yace ilafihim rihlatash shita'i was-sayf Allah yace haduwar su da suke yi suke tashi suna tahiya bulaguro na kasuwanci saboda Quraishawa sun kasance mutane ne masu kasuwanci rihla guda biyu suke yi a shekara bulaguro da kasuwanci biyu suke yi guda su tahi a lokacin zahi guda su tahi a lokacin sanyi a lokacin zahi suna tahiya zuwa Yaman su je su yi kasuwanci su dawo duk inda suka wuce kuma ana girmama su ana cewa wannan Quraishawa ne su suke kula da Baitul Haram su suke kula da Ka'aba su suke dawayin daukan dawainiyar duk wani alaji idan ya je Makka lokacin saboda idan sun zo da kasuwancin nan nasu kowa ya ci riba ya hudda wani bangare na abin da ya shafi dukiya a je a sa ta wannan dukiya ta zamanto ce ta kula da abin da ya shafi wato daki mai alhurma shine Ka'aba to Allah subhanahu wataala ya ba su wannan rihla da suke yi guda biyu suna tafiya cikin amintuwa su je su ciyo riba su dawo guda su tafi Yaman a zahi a sanyi kuma su tafi garin Sham kasar Sham haka suke yi a kowace shekara to sai Allah ya ce dalilin wannan ni'ima duka da ya musu ta wato haduwar su gabaki daya ta yanda suke kula da Baitul Haram ta yanda suke huta su tashi su yi bulaguro mai tsawo ba wanda yake taba su babu wanda yake cutar da su su je su dawo su dauko ganima su tafi Yaman su tafi Sham su dawo duka to sai Allah ya ce to dalilin haka falyabudu rabb hadzal bait godiyar da zasu yi shine su bautawa ubangijin wannan daki wani daki ake ni shine Ka'aba wanda mun gani a jiya ma cewa Allah duk yana mana muqarana duk lokacin da ubangiji subhanahu wataala yayi maka wani abu me yake so kai so ake kai godiya kuma Allah ya ce in ka gode la in shakartum la azidannakum Allah ya ce idan ka gode kuma zan kara ba kullun kana godewa Allah yana kara ma kullun kana gode ma Allah yana kara ma amma in ka kafircewa Allah ya ce inna azabi la shadid ya ce in ka kafirce kuma azaba ta mai tsanani ce da wannan Allah subhanahu wataala ya ba mu misalin wata ƙarya Allah yake cewa wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna yatiha rizquha ragadan min kulli makarin Allah yace fa kafarat bi an'amillah fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un Allah yake cewa ya ba mu misali da wata alqarya wanda wannan alqarya ta kasance cikin amintuwa cikin nutsuwa arzikinta daga ko ina yana zo mata kawai kwatsan fa kafarat bi an'amillah sai suka kafirce ma ni'imomin Allah Allah ya maka ni'ima sai ka kafirce ma wannan ni'imai ka ki godiya ka nuna cewa sanin economy in ka ne ka nuna cewa a wannan iyawa ta ce wannan ni ai dan kasuwanci ne ina yin kaza shi yasa na samu wannan ni'ima ba daga wajen Allah ba Allah ya ce to da suka yi haka sai muka zo muka juya wannan ni'imai muka rataya musu kaya na yunwa da tsoro aka sanya musu wato a cikin wannan kasai can Allah subhanahu wataala irin alƙaryar da ya ba mu daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna lala ta surati fatir daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna yatiha rizquha min kulli makanin fa kafarat bi an'amillah wannan ita ce wannan ta kwata da Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin alqarya guda ita kuma wato Allah subhanahu wataala ya wadata su da arziki da ni'ima karshe kawai da suka kafirce sai suka ce ya Allah muha ni'imar da Allah ya musu ma kai in za su yi bulaguro daga sun huta daga wannan gari kawai he wannan gari su cika su wannan gari su yi ta gaba su cika su wannan gari su yi ta gaba su cika su wannan gari su yi gaba kawai sai suka ce ya ubangiji ba'id baina asfarina ya ubangiji wa ya kamata fa wannan daga mun huta daga gari mun kai gari kaza kawai a dan tsawaita mana ya kamata in ka kama tahiya ka koma kamar sahara a garas in ka tashi kanka gagari yayi kajima to Allah subhanahu wataala yace haka kuka zaba laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah yace fa aradu, sai suka juya baya. Fa arsalna alaihim saylal arimi wa badalnahum bi jannatayhim jannatayn zawatay uklin khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil. Kaga mutanen sabai Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba su wato ni'ima. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su gonakai na lambu, duk wani abin da kake nema kana so kana samu. To amma sai suka kafirce ma Allah. Fa kafarat bi an umillah, da suka kafirce to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya juya wannan lambun. Inda mangwaro ne sai a maida shi kaya, inda kaza ne sai a maida shi kaza. Duk aka bi aka zuwa musu magariya da kaza da kaza masu kaya, Allah ya sanya musu yunwa. Saboda mi? Saboda kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala. Shi sa duk kasa idan tana so ta samu dawwamuwa, to ta zamanto ta tabbatar da abin da ya shafi addini, ta tabbatar da bin Allah, ta tabbatar da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga nan da Allah ya musu ni'ima, ya ce to su bauta ma ubangijin wannan daki wanda ya yi musu mi, alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, wanda ya ciyar da su lokacin da suke cikin yunwa, sannan kuma ya amintar da su daga tsoro. Malamai suka ce duk daula da take so ta samu istiqama, ta samu wato stability, duk kasar da take so ta samu tabbaci a doran kasa na ƴan kasar ta, to ta tabbatar musu da abubuwan nan guda biyu. Shine abin da ya shafi al'amn, shine security, da kuma abin da ya shafi abinci. Kasa babu security ba ta yanda za a iya zama. To Makka tana daga cikin kasashe wanda suke da amn, suke da security. Allah ya kare ta, kai duk mutumin da ya shiga harami ma ya tsira. Ko tsuntsu ya shiga harami, in ka kashe shi laifi ne kai babba. Ko barawo ya gudu da kayan kai shiga harami ya tsira, sai dai ka je ka koma gehe in ya huto ka kama shi. Ya amuntu wannan Allah ya ce awalam numakkin lakum haraman aminan, yace awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhatafu an-nasu min hawli, ba mu ba muka sanya muku haramin nan ya zamanto waje amintattu, amintacce mutane suke zawa suke tsawafi, duk wanda ya shiga harami ya tsira. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi fatu Makka, shi kanshi Allah wata sa'a guda ce ya bashi, yace yanzu an baka wannan sa'a guda, misali kace awa guda an dauke haramcin Makka Ka'aba na awa guda. Da manzo Allah ya shuto fatu Makka, ba mun ji ba cewa duk mutayen duk mutumin da aka iske ko ya ta yi gindin Ka'aba ya ambata wasu, yace a shago shi. Saboda ai yanzu an dauke mishi awa guda, misali na cewa yanzu ba harami bace ba. Shi yasa aka samu wani kafuri ya je riki da kyallan Ka'aba kakam, yace na tsira. Allah ya ce a da ne, yanzu wannan awa guda Allah ya halitta mun ita. Yanzu Allah ya tura sabai ya ce a kamo shi a shago shi. Haka aka shashako, daman su kawarai sun sa in an shiga an samu mutuwa. Da aka zo maza Allah ya shigo, kawai ake tsiriya harami ga wajen mafaka. A yanzu ba mutanen mu na Saudiya ayan agulla ba an yi harami ba ake shiga, dai ka shiga harami ka tsira shikenan daga nesa, saboda ka samu amintuwa. To duk abin da yake cikin harami wannan abu ne wanda yake cikin amintuwa. To Allah subhanahu wataala ya sanya ma mutanen nan Makka wanda nan malamai suka ce alladhi at'abahum min ju'in, Allah subhanahu wataala wanda ya ciyar da su daga abin da ya shafi yunwa. Suka ce guda biyu ne kafin zawwa annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai wata yunwa da aka yi a Makka. Yunwa, yunwa. Wasu suka ce a'a, manzo Allah ya musu addu'a wanda sai da aka yi wajen shekara 7 sama bata yi ba ruwa. Da wasu suna rajaha cewa kafin a aihe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sama bata yi ba ruwa, kai karshen wari ya kai hori ta kai sama, sai hayaki ma ita. Allah subhanahu wataala sai ya musu ni'ima ta abin da ya shafi ciyarwa da abinci. Kuma wannan tana koma asali mene, adda annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min al-bayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiu. Haccan al yake cewa rabbana waj'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adarruhu ila azabil jahim, ila azabil jahim, ila azabil nar wa bisal masir. Na'am, kinan wannan annabi Ibrahim ya musu addu'a cewa ya ubangiji mutanen Makka, garin Makka, ka azurta su. Shi yasa in ka je Saudiya, duk abin da ba a yayin shi ma sai ka gan shi.
Na.
Kayan tsirrai, kayan furwi, abin da ba a yayi, abin da baka sani ma sai ka gan shi a can. Shi yasa alhazai in aka je Saudiya zaka gani kuma yanda mutanen suke karrama al'umma, suke daukar dawainiya, ai yanzu dawainiyar daukan dakin hidimin dumuna alhazai. Zaka gani yana hannunsu kuma suna yi. Zaka ga alhazai daga asharul awasir ya kama na abin da ya shahi ashar na farko na al-muharram da kuma wato abin da ya shahi tun farkon zulhijja da ya mace lokacin da za a hawa aikin haji. Zaka ga yanda suke daukan dawainiya ta abin da ya shahi alhazai. Duk wanda ya je in dai abinci ne baka ce baka rasa, sai dai in bai maka ba kaje ka nemi wanda zai maka, amma dai baka ce baka rasa abinci, baka ce baka rasa abin sha. Haka za a ringa raba ma mutane abinci, haka za a ringa raba ma mutane ruwa, haka za a ringa raba ma mutane komi. Wanda abubuwa ne wanda sai wanda mutum ya je zai gani, wato irin yanda suke daukar dawainiya game da abin da ya sa masallacin Annabi, masallacin Allah ne al-Qur'ani da masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ala kulli hal, babban abu ne da Allah ya musu ni'ima shine Allah subhanahu wataala ya ciyar da su game da abin da ya shafi abinci, haka kuma ya kare su, ya kiyaye su, ya sa musu wato security a garin su, ya sa musu security a ƙasa. Da sai ka huto kai yawon ka a yanzu ma Saudiya, sai ka huto kai yawon ka lafiya lau, in ƙarye uku kake so ka huto kai, in kaga munan kaga patriya kai sai dai a gaje ko to can kaga patri ne ma kake ƙara jin dadin cewa kana cikin amintuwa, kana cikin nutsuwa. In baka gansu bane ma zaka ringa fargaba ko kare ya biyo ka ko kare ko wani abu makabanci haka. Amma dai wani abu ne ya cutar da kai, misali kace a Saudiya garin Makka ko Madina ko kuma wasu har kasashen ma yanda Allah subhanahu wataala ya wayarwa ta musu security a ƙasa, da wuya zaka gani mutun ya ce ya huto an mishi wata illa, sai dai ko tsautsayi ko wani abu makamancin haka. Amma dai zaka huto karhe uku na dare, karhe biyu, karhe uku na dare, kaje ka bu ka iske mai shago yana nan shi kadai a shagon shi, kaje ka sayi abin da zaka sayi, ka dawo ka kamo hanya ka dawo. In kaga soyawa ko polisai masu yawo patri, su kuma patri a can ashibin tikat ce, shi yasa ana son security a ƙasa sai ana patri ashibin tikat, ba he sha biyu ba, he zero air ba. Kuma su ba patri in sun zo ya zama to su san cewa hidimar ku ce suke, ba neman ka bane, mu yanzu an suka zo mi suke neman ku ne ake, neman ku ne ake, dai duk yanda za a yi sai an yi mi sai an kama ku. Da gudu zaka ga mutum da takardar kautarin zaka tsere, da takardun kautarin zaka tsere, saboda mine tuntuni da ma a saurace kake. To ala kulli hal, garin Makka Allah subhanahu wataala ya sa mishi amintuwa, kuma yana daga cikin ni'ima da Ubangiji subhanahu wataala ya yi ma wato garin, ya yi ma tun harko su ne Quraishawa, da Allah subhanahu wataala ya musu wannan ni'ima ta abin da ya shafi bulaguran da suke yi, su je na kasuwanci, su je Yaman, su dawo su tayi shan. Haka kuma dalilin godiya da Allah ya ce su yi anan, sai ya ce to falyabudu rabba hadzal bait, su bauta ma Ubangijin wannan daki. Idan duk lokacin da ka samu kanka a cikin ni'ima ko baka samu ba ni'ima, babban abin da yake kanka shine ka godewa Allah. Malamai suke cewa anan mawadaci da talakawa, wa yafi cancanta ya ringa godewa Allah da kyau shine mawadaci. Sallar talaka da sallar mawadaci kanta zamanto guda, ba ana neman asuba kamar ka ƙara biyu, a'a yanda aka yi ta, amma kai ya zamanto yanda nutsuwar ka ta zo a sallah ba kamar ta talaka ba. Talaka la Allah, Allah in ya kadarta mishi yana da wannan, yazo yayi kabbaran ma zai fara tunanin bawun shinkafa, yana sujada yana tunanin yau da mi za a sha ruwa, ce bari dai na zo masallaci da wani kofi, yazo suna rigewa a masallaci zuba min kofi biyu da Allah akwai wasu a zancan zan kai musu. To amma mawadaci fa Allah subhanahu wataala ya bashi wadata, to ka gode ma Allah, ka bauta ma Allah, kai istimalin wannan ibadar taka dukiyar nan da Allah ya baka dan kai ibada. Sahabban manzon Allah wallahi ba haka ba suke, matalauta zamanin sahabbai suka ka kukan masu kudi wajen manzon Allah, suka ce ya rasulullah zahaba ahlul jusur bil hujum, ya rasulullah masu kudi wasun tayi da lada, kaga mu kuma yanzu aka sani sai daidaiku, yanzu wanda basu da ne su suka tahi da ladan zai zaci, kaga wanda bai da shi kullun yake masallaci, amma kuma shi ma daga an bashi to wani he wanda Allah ya taimaka, zaka ga wani in aka bashi masallacin nan zai ware wallahi abubuwa ne sun yawa yanzu sun yawa sun yawa Allah ne ya kiyaye Allah kare mana imanin ka gani su masu kudin matalautan suka kai ma masu suka kai wai kuka wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi sun tayi da wato abin da ya shafi lada muna sallah suna sallah muna azumi suna azumi to amma su Allah dukiyar da ya ba su abin da ya rage suna zawa su yi sadaka mu ko mun me kina kaga su kullun cikin lada suke kuma in yayi sadaka dukiyar karuwa take sai ce ya rasulullahi duk su sun tayi da lada sai a kuma Allah ya sa muku abin da zaku ringa yi kamar sadaka annabi kulli tasbihatin sadaka wa bi kulli takbiratin sadaka wa bi kulli tahmidatin sadaka kace subhanallah sadaka ne alhamdulillah sadaka ne allahu akbar sadaka ne bi masu kudi da suka ji sai suka ce ba ai muwa ba a baro ba suka ko ba su ba subhanallah subhanallah nan za da za mu dakata abinda muka yi daidai Allah ba mu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta bana allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.